أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين وبعد أن هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabuya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah mai kowa mai komai wanda cikin ikon shi ne da amincewar shi ya kadarta sake haduwar mu a wannan rana ta Litinin a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin Aliyu bin Abi Talib dake cikin wannan makaranta sai ejeje domin ci gaba da karatun mu na littafin al-usul al-thalatha da yau muna 18 ga watan Shawwal hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 2444 wanda ya daidai da takwas ga watan Mai miladiya ta 2023 wannan shine darasin mu na biyu a cikin wannan littafi satin da ya gabata mun fara wannan littafi inda mun gani wato farko yanda malam ya kawo mana wasu mas'aloli guda hudu dan ban manta ba mun dauki mas'ala uku daga cikin hudun mas'ala ta farko da malam ya kawo mana wanda yace ya wajaba akayin mu wato musan wannan mas'aloli na farko shine al-ilmu shine ilimi malam sai ya fasarta mana da cewa shine ma'rifatullahi wato shine sanin Allah subhanahu wa ta'ala wa ma'rifati nabiyhi da sanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama annabin Allah wa ma'rifati dinil islam bil adilla da kuma sanin wato addinin musulunci tare da dalili wato dole addinin musulunci addinin da zaka ringa bautawa Allah ka ringa ma Allah subhanahu wa ta'ala ibada da shi dole yana buƙatar ka zurinka kama shi daga dalili da yazo daga alqur'ani ko kuma daga sunna annabi sallallahu alaihi wa sallama sannan abu na biyu malam yace mana al'amalu bihi bancin ka san ilimin ka je makaranta ka koyi ilimi ka san addini ka san Allah ka san annabi sallallahu alaihi wa sallama to abin da ya rage ma shine al'amalu bihi wato aiki da wannan ilimin naka saboda a ce kana da ilimi baka aiki da shi wannan abu ne wanda yake ana Allah wadai da wannan abu ka san abu na ilimi na addini amma a same ka baka aiki da shi kuma wannan bai nuna cewa dan baka aiki da shi shikenan kuma ba zaka sanar da wani ba misali akwai wasu wanda suna wata da'awa ko kuma ya zamanto suna wani irin nuni ga wasu mutane misali mutum ya san abu sai yazo ya sanar da kai cewa abu kaza fa bai dacewa a musulunci kai shi sai ka ce mishi a ai kai ma kana aikatawa to wannan abu kwarai san bai dace ba shi abin da yake aikatawa dan Allah kuskuren shi ne daga tafsirin shi na yanda ya kasance alaka shi da Ubangiji amma ba yana nuna ba cewa dan ya gani maka gaskiya dan shi bai aiki da gaskiyar nan kace ba zaka dauke ta ba idan wannan ya kamata mu yi intibahi akan wannan abu malam abu na uku sai yace ad'awatu ilayhi wato kira zuwa ga wato da wannan ilimin da ka samu ilimin da gwalgwadon iya ilimin ka kada ya zamanto ka san abu kuma ya zamanto baka kira zuwa gare shi na ilimi misali kai ne a wuri Allah subhanahu wataala ya kadarta kai kadai ka karanci addini kuma ga wani abu wanda yake na saban Allah subhanahu wataala ko kuma ga wasu wanda basu sani ba suna buƙatar ka sanar da su a kace kai ka kyale dole sai malamai za su taso su zo su sanar da su a dole a wannan wajen ya zamanto ka sanar da su ilimin wannan gwalgwadon iya sanin ka abinda ake gudu shine ka huce sanin ka idan ka huce sanin ka sai zamanto ka sanar da su abu wanda yake ba akan ilimi ba amma gwalgwadon sanin ka kana iya ka sanar da su kenan kira ne zuwa kan zuwa addinin wannan musulunci kake dan Allah ka samu kanka a wani gari wanda bakinka izihi guda kadai ka harrace zaman to kai ne malamin a garin gaba daya idan kaga dole ka tashi da zaman to kai kira iya gurgurdan sanin ka ba sai ba kai ka kyale ka zaman to ba a kira bakka kira ka bar su kai ka ce nafsi nafsi zai kawo kowa ya iya da kai a shi addinin musulunci addini ne na kira ka kira wani shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi ya ba mu roman wato mutumin da ta dalili shi Allah subhanahu wataala ya shiryar da wani annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce ma Ali radiyallahu anhu yace da Allah subhanahu wataala zai shiryar da wani mutum kallan kall a samu mutum ɗaya ya shiri ta dalilinka annabi yace mishi khairul laka min umrun na'am shine yafi maka alkhairi da abaka jajayen raquma wanda jajayen raquma a lokacin su wato dukiya ce a baka jajayen raquma guda 100 abinda ka samu mutum ɗaya ta dalilin ka ya shigo musulunci ya san addini wato shi yayi maka alkhairi da abaka wannan idan kira zuwa ga addinin musulunci gwalgwadan wato daidai sanin ka kada ka wuce wato sanin ka ka fara daga gidanku ka fara daga iyanka ka fara daga matanka ka fara daga unguwar ku sai ya zama to unguwa ta gyaru wannan ya gyara nan wannan ya gyara ran sai ya zama to al'umma ta gyaru abu na hudu wanda zan mata shi akan shi shine malam yace as-sabru 'ala al-azafihi wato hakuri akan cutarwa da zata zo maka a cikin wannan dole idan kace kai yau kana kira zuwa ga Allah subhanahu wataala kana da'awa kana koyar da addini kana koyar da mutane su san wane ne Allah su su san waye annabin su su san menene addinin su dole sai ka dau hakuri wanda idan ka duba annabawa gabaki daya kai hatta da Allah subhanahu wataala Allah kanshi yana hakuri da wasu abubuwa da bayi suke saboda an jingina ma Allah subhanahu wataala da wanda lokacin da aka jingina ma Allah subhanahu wataala cewa wai Allah yana da da sammai sun kusa su rufto su watsi saboda wato irin sanin kimar Allah subhanahu wataala da suke amma duk da haka Allah ya dau hakuri to haka manzannin Allah subhanahu wataala zaka gani duk da awadda suke duk wani manzo da Allah subhanahu wataala zai turo sai an cutar da shi a samu wani manzan akwai cikin manzannin Allah subhanahu wataala wanda al'umma shi yanka shi suka yi akwai wanda sun kore shi akwai wanda sun zo suna neman su kashe shi su gama da shi gabaki daya annabi Ibrahim wuta aka gina rami aka zo za a nesa za a jefa shi gabaki daya to ka gani dole ne an dau hakuri annabi Nuhu sai da yi kira shekara 250 yayi yana kira a bauta ma Allah subhanahu wataala amma a iya gurgurdan mutanen da ya samu mafi adadin ruwaya da aka rawaito mutane mutum 80 ne ya samu wanda suka yi imani da shi to ka gani dole sai ka yi hakuri kai wanda kake kira zuwa ga Allah subhanahu wataala shi yasa malam yace as-sabru 'ala al-azafi wato hakuri akan dukkan wata cutarwa da zata zo maka dangane da wannan abin da ya shafi addinin musulunci wanda hatta a dukkan lamarin addini malamai kamar yadda suke kasa hakuri suna kasa shi gida uku na farko kai hakuri akan ka bautawa Allah subhanahu wataala kai karan kanka dole bautan nan da muke bauta ma Allah subhanahu wataala sai kai hakuri ne kake zauwa kai yanzu sallolin nan guda biyar da kake tashi asuba azhar la'asar magruba isha'i ka danne zuciyarka ne kai hakuri ka san ladan da zaka samu a wajen Allah subhanahu wataala shi yasa kake tasawwa kai hakuri ka zo kai diyawa la Allah a kusa da kai zaka ga wani gashi nan ya kasa tashi yazo yayi wannan salloli ko kuma misali sallar asuba ka gani diyawa babu wanda da kalla zaka samu mutumin da yake daukar hakurin ya tashi ya cire barcin shi wato yazo wannan sallah ko kuma cikin sanyi kai ne zaka yi arwalla bakka da shabuwa da zaka yi ruwan zahi bakka da risho da zaka yi ruwan zahi da wannan ruwan da mai sanyi shi zaka tashi ka yi arwalla ka tashi ka huto a wannan lokacin ka taho masallaci ka zo ka yi ma Allah subhanahu wataala wannan bauta ka yi sallah ka koma gida kaga kai wanda kake ibada dole sai da kai dau hakuri akan wannan ibada da kake haka abin da ya shafi azumi tsoron Allah subhanahu wataala da hakuri da kai shine ka jure ma yunwa ka jure ma ishirwa
wanda kana iya shiga daki ka dauki ruwa ka rihe babu wanda ya ganka wato ka sha babu wanda ya san abin da wato kai amma dalilin wato hakurinka da kuma yanda kake tsoron Allah subhanahu wataala yasa ya zama to kana kamiya da wannan abubuwa idan kaga dole akan bauta Allah subhanahu wataala wato akwai hakuri sai ka dau hakuri haka hakuri akan sabawa Allah subhanahu wataala saban Allah subhanahu wataala gashinan kana yi ka san sarai cewa wannan sabo ne na Allah amma zaka gani ka dau hakuri ka ki zuwa ka aikata wannan saban wani wanda ya gaza hakuri shine zai tashi yaje ya aikata wannan saban yanzu wanda zai je ya saba ma Allah ya shaki ya koyi zinace zinace zaka ga ya gaza hakuri ne cewa Allah ya haramta wannan abu alhali yaje ya afka yi ya gaza hakuri ya tsaye to kai wanda ka dauka kai hakuri ka gani kai hakuri ne akan wato ka kame ga saba ma Allah subhanahu wataala kenan wannan abu na biyu abu na uku da malamai suke ambata game da hakuri shine hakuri akan dukkan kaddara da zata zo ta same ka kaddara da zata same ka zaka gani ka waye gari kana mummuni kana iya gwargwado kana jaddada imanin ka amma Allah subhanahu wataala ya kaddara maka wata musiba to dole sai ka dau hakuri in baka dau hakuri ba zakka kai kai wata kalma wanda zata zamanto kai sa kai sa kai saban Allah subhanahu wataala ko ta kai ga kautama daga cikin musulunci Allah subhanahu wataala yake yi kenan hakuri akan dukkan wata musiba da zata zo ta samu mutum shi ma dole sai ya dau hakuri kaga wani gashi nan da Allah sallolin bai cikawa azumi bai yayi kaga Allah subhanahu wataala ya yalwata mishi rayuwa ya yalwata mishi komi amma kai da ka zamanto ka kama kana sallah kana azumi da Allah kai kake kiran sallah ka gani rayuwarka a cikin kunci saboda wasu kaddar wasu al'amurra na jarrabawa wato suna ta zo maka wannan Allah subhanahu wataala yana jarrabta ka ne dan ya gani hakikanin imaninka Allah subhanahu wataala cikin suratul ankabut farko yake cewa alif lam mim ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun shin mutane suna zaton cewa haka za a bar su dan kunce kun yi imani kawai shikenan komai zai zo muku san kursan Allah subhanahu wataala ba zai jarabce ku ba Allah ba zai fitintine ku ba dole Allah subhanahu wataala sai ya jarabci al'umma shi yasa yace sai ya jarabci al'umma ya gani su wane ne da gaske wanda suke da imani dole wannan jarrabawar da za a maka ita ce zata zamanto ta gaskata imanin da kai da gaske ne kana da imanin ko kuma wato da wasa ne kake yi haka Allah subhanahu wataala yake cewa wala nablu wandakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarati wa bashshiris sabirin Allah yake tabbas haqiqa sai mun jarrabe ku Allah subhanahu wataala yake idan kai wanda kake kiran kanka mummuni a duk lokacin da dukkan wata jarrabawa ta zo maka daga wajen Allah subhanahu wataala dole ka dau hakuri shine zai tabbatar da abin da ya shafi imaninka Allah da yake wala rabbu wannakum bi shay'in min al-khawf abin da ya shafi tsoro kaga ana cikin furgici yanzu ka duba irin ƴan uwanmu kusanan da kake ji hatta a cikin kasashen kasanmu nan zaka ga nan an kai hari nan an kai hari kai tunani da kai kake wannan wurin wani irin cikin furgici ne kake ciki to wannan jarabta ce ga Allah subhanahu wataala ta sa mutane daga garin su tashi su bar garin yanzu wannan yaki da ake yi a Sudan mutum nawa suka tashi gudun hijira wanda sun nihi wasu nuho Chad wasu nihi Egypt saboda tsoro furgici da Allah subhanahu wataala ya jarrabe su da wannan abu haka yake cewa wa nablu wannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i da abin da ya shafi yunwa Allah zai jarabci al'umma da yunwa kaga mutane saboda yunwa suna tashi suna bar garin su an rasa abin da za a ci shi yasa wallahi Allah subhanahu wataala idan ya baka ni'ima hatta da ta abinci ka gode ma Allah subhanahu wataala mu duba mu gani wato mutanen Quraysh Allah subhanahu wataala da yake cewa la ilafi Quraysh ilafihim rihlata shita'i was-sayf ilafihim rihlata shita'i was-sayf فليعبدوا رب هذا البيت يتي الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف سبوتا ما أبنججم ونن جدا ونن آكي واتون آكي كعبا وند يسأمن تدسو ندق أبن ديشاهي سورو يباس أبن ديشاهي أبنجي kaga idan mun ka samu kanka a cikin babu tsoro tare da ku ga abinci iya gurgudu bakka cikin yunwa wallahi ka godewa Allah subhanahu wataala kuma ka tabbatar ka ci gaba da bautawa Allah subhanahu wataala shi yasa yace wala nablu wannakum bi shay'in min al-khawfi wal ju'i yace wa naqsun min al-amwali a samu kare tattalin arziki sawa'un na kasa gabaki daya ko kuma sawa'un na karan kanka kai ya zamanto da kudi suna shigo maka kasuwanci yana tahiya yanda yake amma a waye gari yau kai ne sai wajen wani kana cin bashi kaza karshe ma ka bar garin saboda bashi ya maka yawa dukan wannan jarrabawa ce wa naqsun min al-amwali wal anfusi hatta kai ga zuwa ga sarai wato rayuka ka gani an shiga cikin ibtilai an kawo ma mutane farmaki an ka musu hari in ta'adda sun zo wasu sun mutu wasu sun gudu والثمرات أبن ديشا هي آئين إتاتي قولكي بابك باكي لا الله ميتي هيتي وبشر الصادرين كما واتو ما سهقوي البشر شيسا الله سبحانه وتعالى أوتا آئيك تيوى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ما سهقوي كأي ما سهقوي يند الله سبحانه وتعالى إيك تكا مسلادن قرارا مسأكي باتارد أنك جدكي تيوى لالا كذا زعبا وني حولي kisa hakuri abinda ake so kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa as-sabru inda sadamatil ula wato hakuri abugan farko lokacin da jarrabawa ta zo maka lokacin da Allah subhanahu wataala ya kaddarta maka wani ibtila'i wata jarrabawa a lokacin ake so ka dau hakuri ba sai ka kai manan ka kai nan ka buga ka gani la malja wala manja indinka illa ilaika to kun ka dawo ka ce yanzu kai hakuri misali kai ne kaga wani ya kuna wata muhasama da wani kuna wani kujayayya da wani hatta kai zuwa ga fada yana zamne sai da ya tashi ya ka gani ai ashe ya nika da wajen fa nawa sai ka fara mai dalilin lamari ga yanzu ayi sulhu ayi akwai tunda kuma ana baka hakuri kai kuma ka kiya ka gani al'ana wata zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama danta ya mutu ta zo ginin kabarin shi tana ta kuga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo huci ya ganta yace wacce kiji tsoron Allah ki dau hakuri tace mishi ilaika anni baka san ba me ya same ni ka kyale ni ba san ba Annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya huce aka ce mata ai Annabi ne wanda zai yake ce miki kaza ta tashi ta zabura ta je ta shiga gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam take cewa ya rasulullah wallahi ban san ba kai ne yanzu na dau hakuri Annabi yace mata ai hakuri a karan farko ake sai hakuri a karan farko lokacin da musiba ta same ka ka dau hakuri shi yasa yace wa bashirus sabirin alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un wanda musiba ta same su zasu mai da lamarin su ga Allah subhanahu wataala su ce inna lillahi wa inna ilayhi raji'un annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi yake cewa babu wanda wata musiba za ta same shi ya faɗi wannan kalmar cewa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un Allahumma ajirni fi musibati wa khluqni khayran minha face Allah subhanahu wataala sai ya bashi abin da yake wannan alkhairi duk musibar da ta same ka ka mai da lamarin ka zuwa ga Allah ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya Allah ka bani lada akan wannan musiba da ta same ni ya Allah ka maye mini da abin da yake da wallahi Allah tabbas sai ya baka abin da yake shi alkhairi Ummu Salama lokacin da mijinta ya rasu mijinta ya rasu tazo tace ita tana tunanin wato a Madina yanzu ga baki ɗaya wane ne yafi wato mijinta irin yanda yake da falala irin yanda yake da ibada irin yanda yake sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam tace amma tabbas Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda yayi wannan addu'ai Allah zai mai mishi da abin da yake alkhairi تود ونن كلمة إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها بايتا قم إدى النبي صلى الله عليه وسلم يتولو إنا نما أرمانتا تود مجد تدع النبي وعيه با قم وعوا تبس دكم مصيبت دتسا ميكا أبن دعيك سوكا أوها ولي
sawa'un a cikin addini ne, sawa'un a cikin wato bautawa Allah subhanahu wata'ala ne, sawa'un zuwa ga abin da ya shadi hakuri ne kada ka saba ma Allah subhanahu wata'ala, sawa'un zuwa ga wata kaddara ce, wata jarrabawa ce Allah subhanahu wata'ala ya jarrabce ka da ita, kai dau hakuri ka maida lamarinka zuwa ga Allah sai Allah ya maye maka da abin da yafi wannan alkhairi. Shi yasa malam nan ya kawo mana yace abu na hudu shine as-sabr 'alal adabi, dole kai hakuri surtu kai wanda kake kira zuwa ga Allah subhanahu wataala, dole ka dau hakuri akan wato dukkan abin da za a fadi ma, za a zage ka, za a maka wato kazabi. Manzannin Allah subhanahu wataala, Allah yake ce ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama, wa laqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudzibu wa udu hatta atahum nasruna. Wato Allah subhanahu wataala yake ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam, hakika manzannin da suka zo gabaninka an ƙaryatar da su, an ce ƙarya suke, su ba manzanni bane ba, an cutar da su, amma me suka yi? Suka dau hakuri har sai da nasara ta zo musu wato daga wajen Allah subhanahu wataala. Kinan dole wato mutum ya dau hakuri. Shi yasa hakuri Allah subhanahu wataala a cikin Al-Qur'ani waje 19 yake ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya dau hakuri. So 19 yana ce ma annabi sallallahu alaihi wasallama ya dau hakuri, ya dau hakuri, ya dau hakuri. Kinan wannan abubuwa guda hudu malam sai ya kawo mana, sai ya ce wa dalilu qauluhu ta'ala, dalili kuma akan wannan abubuwa da ya ambata maka shine fada Allah subhanahu wataala, malai yake cewa wal asr, wannan sura suratul asr, Allah subhanahu wataala yana rantsuwa wato da zamani, yake cewa innal insana lafi khusr, lalle wato wannan iri na jinsi na mutum yana cikin asara. Allah subhanahu wataala yake cewa illal ladina amanu, sai dai wanda suka yi imani, wa amilus salihat, suka yi aiki wanda yake managarci, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, suka yi wasici da gaskiya kuma suka yi wasici da hakuri. Wannan sura suratul asr suru yana daga cikin surorin da Allah subhanahu wataala yayi rantsuwa da su a cikin Alkur'ani. Akwai surori guda 17 wanda Allah subhanahu wataala ya fara su da wawul qasm, wato da rantsuwa. Tun daga an ka duba suratul safat, was-safati safa ita ce tawarkon su, har ya zawa wannan sura ta ƙarshe suratul asr, ita ce ta ƙarshe wadda Allah subhanahu wataala yayi rantsuwa akan su. Sannan kuma dukkan sura da ka gani Allah subhanahu wataala yayi rantsuwa irin wannan surorin, dukkan surori ne wanda suke makkiya, wato kahin hijira annabi sallallahu alaihi wasallama aka sauko. Malami da ya kawo wannan aya yace wal asr, Allah subhanahu wataala yana rantsuwa da zamani. Rantsuwa Allah subhanahu wataala yana iya rantsuwa da abin da ya ga dama, amma kai wanda kake bawan Allah idan zaka yi rantsuwa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya fadi, yake cewa man kana khalifan falyahlif billah, dukkan mutumin da ya kasance zai yi rantsuwa to yi rantsuwa da Allah, kada ka yi rantsuwa da wani sabanin Allah subhanahu wataala, kada ka ringa rantsuwa wani dan takwaran kwatsa ko kuma dan wani abu can daban. Idan zaka yi rantsuwa ka rantse da Allah subhanahu wataala, shine abinda wato addinin musulunci sunna annabi sallallahu alaihi wasallama wato ta karanta. Sai Allah yake cewa innal insana lafi khusr, wato lalle al insan dukkan iri na mutum gabaki daya yana cikin asara, dukkan mutane gabaki daya suna cikin asara, gabaki daya aka ce ba a hudda kowa ba. Idan ka tsaya anan sai aka ce mi illal ladina amanu, sai aka kawo istisnai, wanda bai cikin asara shine wane? Illal ladina amanu, sai dai wanda suka yi imani da Allah subhanahu wataala. Kinan na farko, shi yasa can malam a farko ya kawo maka bayani akan abin da ya shafi al-ilm, yace ma wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyyihi wa ma'rifatu ad-dinil islam bil adilla. Al-iman idan ya zama wanto ya zo kamar yadda zan magane shi a gaba, tare da rukunnan imani guda 6, wanda shine kai imani da Allah subhanahu wataala, kai imani da manzannin Allah subhanahu wataala, kai imani da littattawan da Allah subhanahu wataala ya sauko, kai imani da mala'ikun Allah subhanahu wataala, kai imani da kaddara ta alkhairi ko kuma ta sharri, kai imani kuma da ranar tashin alkiyama. Su ne rukunnan wato imani guda 6, an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi. Zan mu zo a gaba, malam zai kawo mana bayanin su zan yi bayani insha Allah a lokacin. Kenan abu na farko shine imani, wanda bai cikin asara sai mutumin da yayi imani. Kai imani sannan wa amilus salihat, kai aiki wanda yake managarci. Imani da aiki managarci sai ce wata wasau bil haqqi wata wasau bis sabr, kai wasici da abin da yake gaskiya, kana aikata dukkan wasu alkhairi, kana kwadaitarwa akan dukkan wani aiki na alkhairi da tsoratarwa akan abin da ya shafi aikata wani aiki na sharri, wata wasau bis sabr, haka kuma kai wasici da hakuri akan dukkan wani aiki wato da zai zamanto na ibada ne ka dau hakuri, na abin da ya shafi hali ne ka dau hakuri kada ka aikata wannan aikin, kuma kai matukar kokarin jurewa wato abin da ya shafi wato kaddara da zata zo maka wata jarabta daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Shi yasa Imam Shafi'i malahi ya kawo magana shi yace qala Shafi'i rahimahullahu ta'ala, Imam Shafi'i Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa law ma anzala Allah hujjatan ala khalqihi illa hadhihi as-sura lakafatuhum, wato da Allah subhanahu wa ta'ala bi sankar ba gabayin shi ga halittun shi gabaki daya illa hadhihi as-sura, sai dai wannan sura kadai suratul asr yace lakafatuhum, wato da ta wadatar da su. Surorin Al-Qur'ani sura 114, da a ce duka ba a sauko sura 113 aka bar wannan sura ita kadai aka sauko, da ta ishin mutun ya zamanto ya rike ta akan bautawa Allah subhanahu wataala. Ka dawo kai tadabburin sura, Allah da yace wal asr innal insana lafi khusr, yana rantsuwa da lokacin da asar ko kuma yana rantsuwa da zamani, sai ya ce bi innal insana lafi khusr, lalle dukkan wannan iri na mutum yana cikin asara, sai dai bi illal ladina amanu, kaga imani ya shigo. Idan imani ya shigo suna tahiyya da musulunci, idza jtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a, idan aka zo aka ambaci imani shi kadai musulunci yana zauwa ya shiga tare da shi, idan kuma suka zo suka zamanto waje guda akai magana musulunci da imani, al-islam da al-iman, to kowanne yana daukan wato kashin kanshi, musulunci tare da rukunnan shi guda biyar, imani kuma tare da rukunnan shi guda shida. Tunan da aka ambata maka imani, kaga gabaki daya abin da ya shafi alaka kaga Allah subhanahu wataala ta shigo. Sai ce mine wa amilus salihat, to aiki managarci yazo, shine dukkan wani aiki na wajibi na mustahabbi wanda zai kusantar da kai zuwa ga Allah subhanahu wataala, dukkan wani aiki da zaka yi, sallah ce zaka yi, azumi ne zaka yi, haji zaka yi, zakka zaka yi, ya shiga kalkashin wa amilus salihat. Sannan wata wasau bil haqqi, suka yi wasici da gaskiya akan abin da ya shafi umarni da aiki wanda yake kyakkyawa da kuma haƙuri da kuma wato hani game da abin da ya shafi aiki wanda yake mummuna, ka gani can malan da ya kawo maka adda'awatu ilayhi, kenan nan ta fito anan wata wasau bil haqqi. Sai ce wata wasau bis sabri, suka yi wasici da haƙuri, shine malan yace as-sabru alal azabihi, haƙuri akan dukkan wata cutarwa da zata zo maka cikin addinin musulunci, kamar yadda malam ya ambata mana. Shi yasa Imam Shafi'i yace law ma anzala Allahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi sura lakafatuhum, haka Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala yayi babi a cikin littafin shi yace babul ilmi qabla al-qawli wal amal, babi na ilimi kafin fada da aiki. Me ake ni kafin fada da aiki? Ka fara sani kafin kai furuci, sannan ka zo ka yi aikin da zaka aikata na addinin musulunci, saboda shi addinin musulunci ba a yin shi a kan jahilci. Satin da ya gabata mun yi bayani akan cewa dukkan aikin da ka aikata wato na umurni, a ce an umurce ka kai kaza, kai ka zo da shi a kan jahilci, wannan ba zai zamanto ba karbabbe a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Abin da yake na hani shine zamanto kai jahilci, wasu malamai suka ce akwai uzuri akan wannan hali, amma umurni an ce kai kaza babu wato abin da ya shafi uzuri akan abin da ya shafi jahilci. Shine Imam al-Bukhari ya kawo babi akan wannan, yace al-ilmu qabla al-qawli wal amal, ilimi gabanin fada da abin da ya shafi aiki. Yace dalili akan wannan fada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yace fa'alam, kaga da farko ta akai kai sani, fa'alam kai sani cewa annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbika kai sani babu macancancin wato ayima bauta da gaskiya sai Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma ka nemi gafarar zunubanka abu na farko shine sani dole ka tashi ka nemi karatu dole ka tashi ka nemi sanin addininka ba zaka je ba tashin alkiyama gobe ka ce kai uzuri gare ka karatu bai zo maka ba ko kuma kai jahili ne uzuri ya hana ka duk yanda kake shagulgular rayuwa wallahi ka huta lokacin da zaka je ka koyi addininka ka huta lokacin da zaka je ka koyi addininka yanzu abin da yayi mana karanci shine da siya ma bangaren maza zaka ga da yawa daga cikin mu zaka ga an ce zuruf sun yawa ayyuka sun yawa in na tashi tunda sai ina kasuwa babu lokaci ma in samu in zo makaranta wallahi dole ka huta ma kanka lokaci kullun ka ce kai kana son dama ka samu dama ka ringa zuwa wajen karatu idan dama ba ta samu ba hagu ake aiki da ita sai zaman to an ƙara ma dama ƙarfi da hagu sai a je a yi karatu dole ka huta ma kanka tsari na zuwa kai karatu zai idan ka duba makarantun islamiya gabaki daya babu makarantar da zaka huto ka ce maza sun yawa a wannan makarantar zaka shiga aji na yara ka gani in mata 50 ne zaka ga maza bai wuce mutum 10 ko 20 kuma haka ake tasowa suna ragewa daga sun fara warwarewa sun girma sun fara warwarewa an kai shekara 15 16 17 an janye kafa daga makarantai shikenan sai kaga mata ne duka a makarantai to ya kake tunanin wani irin mustaqbal wani irin jin wani irin cycle ne zan mu samu kanmu wato nan gaba za a waye gari mazan babu masu karatu to idan maza kuma busu karatu babu masu karatu a cikin su to mata za su jagoranci al'umma addinin musulunci mace ba ta jagoranci to ya ne ne za a yi kai wanda zaka je ka armi mace ta je ta yi karatu kai ba kai ba karatu to wane ne zai zaman to jamuya a gidan ita ko kai zawa za ta yi ta karo maka da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ka aikata abu ta ce annabi ya hana kai kuma ka ce kai ne mai umarni a gida kai ne mai kaza kaza da karka huto kana wannan ko kuma an kwana biyu ta zaman to in ta gane jahili ne ta rena ka da gangan za ta kawo maka ta ce ai kaza da kaza da kaza ko kuma irin kissar su ta ma ta dan karanto maka wani larabci ka dauka hadisi sai ka ce sadaqallahu alazim ai irin na wani da ake bada hikayar shi mahaifin shi ya kai ya je yana gwada yaran nan na bai karatu kwata kwata bai san koni ba aka ce cikin annabawa ma bai san kowa ba yace a ya san annabi guda aka ce to ya gai mahaifin yana sai yaran yace akwai annabi Fir'auna sai mahaifin yace sallallahu alaihi wasallam to kaga an samu masala to kaga an samu matsala to a gaskiya akwai fargaba ta zuwa gaba na abin da ya shahi jil din da zai zo da siya ma bangaren a karatu in ka duba gabaki ɗaya maza dai abin da ya shahi karatu kawai sun huta nema 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 ina za ka kasuwa ina ka huto kasuwa ina za ka kasuwa ina ka huto kasuwa aka ce wata kafirce guda uku zaka gama kasuwa karatu karantarwa shine zaka samu lahiya baka ce baka duku ba kan karatu baka kasuwa to sai zaman to da ni zaka ci ko kuma ka koma gida ka zauna karshe sai ta sa ka fara cewa fa ya kamata a ringa ba mutane addu'a ko kuma a ringa ba mutane wasu abubuwa dan a samu abin da za a ci in kuma ka kama kasuwa ba karatu kuma akwai matsala shi ba idan dole wannan sai an gama su akan abin da ya shahi wato rayuwa shi yasa yace fa'alam kai sani annahu la ilaha illallah kai sani babu abin wanda ya cancanta a yi ma bauta da gaskiya sai wa sai Allah subhanahu wataala kaga nan da kai la ilaha illallah yadda malamai suke bayyana tana da sharuɗa tana da rukunai nan ka ce la ilaha babu wani abin ma bauta wanda ya cancanta a ma bauta da gaskiya kaga ka kore dukkan wani abin ma bauta ko da an bauta ma wani abin ma bauta to ba akan gaskiya bane aka bauta mishi kai kace illallah sai Allah subhanahu wataala wannan ita ce da'awar tauhidi
malamai sun ambata ma la ilaha illallah wasu sharuda guda bakwai, sharuda guda bakwai kamar yadda Hafizul Hakimi ya kawo su cikin nazam, yake cewa wa bi shuruti sab'atin qad qayyadat wa fi nususil wahyi haqqan waradat fa innahu lan yantafi qa'iluha bin nutqi illa haythu yastakmiluha al-ilm wal yaqin wal qabul wal inqiyad fadri ma aqulu was sidq wal ikhlas wal mahabba wa faqaqa Allahu bima ahabba. La ilaha illallah tana da sharuda guda bakwai, wasu malamai suna ƙara wani guda takwas. Al-ilm, dole sai ka samu ilimi akan wannan wato la ilaha illallah, menene kace la ilaha illallah. Yanzu mutum idan ya zo musulunta, ai ba ce mishi ba zaka yi kawai kace la ilaha illallah, dole he ka fasarta mishi mecece ma'anar la ilaha illallah, cewa ya yarda babu wani abin da ya cancanta a yi ma bauta da gaskiya sai Allah subhanahu wa ta'ala. Kuma sannan wa anna Muhammadar Rasulullah, cewa lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ma'aikin Allah ne kuma manzon Allah ne. Sannan al yaqin, ka samu yaqini a cikin zuciyarka, karan zuciyarka cewa lalle tabbas babu wani wanda ya cancanta a yi ma bauta da gaskiya sai Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan al qabul, ka karbi dukkan abin da ya kumshi la ilaha illallah, abin da ya kumshi wato addini ya zo da shi na Qur'ani da sunna annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda take ingantacciya, dole ka karfa. Wato wannan sharuda suna nan guda bakwai, malam ya kawo su akan abin da ya shafi sharadi na la ilaha illallah. Ba wai mu yi furucin la ilaha illallah kawai shikenan, a kawai shikenan kai ka huce, a dole sai kai aiki da ita. Ba za ka zo kace ka la ilaha illallah kuma a same ka a gehe kana bokanci kana sihiri kana abubuwa wanda za su hujja ka da musulunci, kaga la ilaha illallah ka bata maka ba amfani. Shi yasa la ilaha illallah take da kima. Musa alaihi salatu wassalam, annabi Musa yazo yace ma Ubangiji subhanahu wataala, yace ya Allah ka bani wata kalma wadda zan ambace ka da ita. Allah subhanahu wataala yake cewa annabi Musa kul la ilaha illallah, ya Musa ka ce la ilaha illallah. Sai annabi Musa ya ce ai dukkan bayi gaba ɗaya suna cewa la ilaha illallah. Allah sai ya maida mishi amsa ya ce ya Musa, yace da sammai guda bakwai gabaki ɗayansu da abin da ke cikinsu, da kasai guda bakwai da abin da ke cikinsu, da abin da ke tsakankanin sammai da kasai, a ɗora su akan sikeli gehe guda, a ɗauko kalma ta la ilaha illallah ita kadai, a ɗora ta a gehe guda, kalmar la ilaha illallah sai ta yi rinjaye dukkan wannan abubuwa. Irin kimarta, shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wani hadisi yake cewa man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi dakhala aljanna, dukkan mutumin da yace la ilaha illallah daga cikin zuciyarshi, yana da ikhlasi, ya huto ta da yaqini daga cikin zuciyarshi, wato zai shiga aljanna. Dukkan wanda yace la ilaha illallah zai shiga aljanna. Amma akwai tambayi, ba la ilaha illallah ka samu ko la ilaha illallah ka ringa yi irin bayan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sami, yace ai ba, ka zo ka wuni kana da la ilaha illallah, kana ta buga kirci, kana ta kaza, kana ta kaza, wannan abubuwa ne muka dora ba kanmu, abinda karantarwa addini bata zo ba da shi, karantarwa addini bata zo ba da wannan. In ambatan Allah zakai, ka koma gehe a gidanka yanda Allah subhanahu wataala ya yassara maka, ka ringa ambatan Allah. Shi ambatan Allah subhanahu wataala ana so ka yi shi a sirrance tsakankaninka da Allah subhanahu wataala. Yanzu kai da zaka zo ka kunna lasafika, la'alla ka zo kana karatun alqur'ani tun da bayan isha'i har asuba, ko kuma ka zo ka kama la ilaha illallah la ilaha illallah, kai tai kai tai kai tai kai tai har asuba, kana neman ka samu lada, wallahi zaka je ka samu zunubi. Addinin musulunci, annabi sallallahu alaihi wa sallam cikin hadisi yake ce mana la darara wa la dirara, babu cuta babu cutarwa. Kai yanzu kai da ka zo ka kunna lasafika, ka kai ƙarfe 10:12, tun ƙarfe 10:11:12, ƙarfe 1, ƙarfe 2, kake gani a makwabtanka mutum nawa ka cutar da su? Yara ƙanana, akwai wanda wannan zai hana su barci, ko kuma in sun yi barcin ma ƙwaƙwalwarsu bata huta ba, babban wannan nawa ka cutar da shi? Wallahi akwai da yawa wanda labari ya zo mana cewa dalilin irin wannan suke sa su bar unguwa, su bar irin wannan unguwa. To kaga kai kana neman ka ce kana yin aikin addini ko aikin lada, karshe kaje kana cutar da al'umma. Kuma wannan duk wanda yazo yace maka be yahe ba akan wannan ka zalunce shi, Allah subhanahu wataala sai ya saka mai, saboda abu ne kake ba akan karantarwa addini ba. Idan yi zakai ka zamna a cikin masallacinka kai abinda Allah subhanahu wataala yace ayi, amma ba abinda babu shi akan karantarwa addini ba, kuma ka dauko ka hana al'umma. Yanzu da wani zai zo yayi magana yace kaza da kaza, cha zai a wani bai san addini, wani bai san karantarwa annabi, wani makiyin annabi ne, wani kaza ne, wani kaza ne. To alauke ba haka nan bane ba. Shi addinin musulunci addini ne wanda ya ba ma kowa haƙƙi shi, ba a cutar da mutum, ba a mutum kai ya cutar kuma ka a cuce shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ka taimaka ma dan uwanka lokacin da zai zalunci wani, ko kuma lokacin da za a zalunce shi. In zai zalunci wani kai kokari ka hana shi, in kuma za a zalunce shi kai kokari ka hana abinda za a yi a zalunce shi. Kenan dole ita kalma ta la ilaha illallah wato tana da sharuɗa kamar yadda muka gwai. Shi yasa malam yace nan fa'alam annahu la ilaha illallah sannan wastaghfir li dhanbika, ka nemi wato gafarar zunubanka. Game da abinda ya shafi neman gafarar zunubai, siga ta istighfari wadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana yawan yin ta ita ce rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Wannan lafazin annabi sallallahu alaihi wasallam ita yake yawan memetawa. Sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce suna kirdadar a majalisi daya, annabi sallallahu alaihi wasallam yana memeta wannan so dari. To wannan annabi wanda an gafarta mishi zunuban shi ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhara, ina yani ya kai ya wani, kinan dole wallahi kuma duk wanda ya dukofa game da abin da ya shahi istighfari da addu'a, wallahi sai kaga rayuwarka ta sauya. Istighfari yana da wata ka'ida ko kuma yana da wani salo ya dan uwa. Abin da ya kamata mu dukofa akan shi shine yawan memetawa. Allah subhanahu wataala yana buƙatar, yana son al-ilha, ba kawai ka aikata laifi na zunubi ba, ni ne nayi kuskure, kawai in zo in ce astaghfirullah shikenan, na astaghfirullah astaghfirullah nayi wani guda uku ko kuma guda biyar ko kuma guda bakwai shikenan, kawai an gafarta mini. Wallahi idan kana so Allah subhanahu wataala ya gafarta maka, ka dukufa, ka lazumta, ka yi naci akan wato abin wannan da kake neman gafara, ka dora ma kanka program cewa duk wuni in ma ba a lokaci guda ba sai ka yi istighfari ɗaya. Ka ringa rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Kana zamna kana iya yi, kana tahiya kana iya yi, kana shagonka kana iya yi, in cikin adaidaita kake kana iya yi, in tuka inji kake kana iya yi, a kowane lokaci kana iya yi, ba zai daukan maka ba wani dan lokaci. Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi yake cewa la yazalu lisanuka rataban min dhikrillah, kada ka bari wato halshen kai ya bushe, halshen kai ya zamanto kullun danye da ambatan Allah. Ambatan Allah na neman gafara naci a cikin Allah subhanahu wataala yake so kai mishi naci, wa yuftahu babahu laka in qara'ata, kofar Allah idan ka zo kai ne. Yanzu misali ka zo kofar gidan wani, walillahil matalul a'la, ka zo kake ta bubbugawa, kake ta bubbuga, kake ta kiya, ka san tun daga safiya in ka kama ka himmar ta an bude ma an ga menene. To Allah subhanahu wataala yana buƙatar naci, dole kai ta memeta, kai ta memetawa, kai ta memetawa irin sa Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiya fid dunya wal akhirah, اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. أكوي أدعوي وأنا سكي شاقندم سنجمل تأبوبوا ديوا وأنا والله إذا ذاك دقوفا دسو والله سيكا غرا يوكا تاچنزا سيكا غن جكا أبند كسا غبكنا نيما الله يكاو مكا أوكي أكوانا سبو دمي كنا مناجاتي دا الله كل كنا تارد الله سبحانه وتعالى kullun kana nema daga wajen Allah subhanahu wataala, sai kaga Allah subhanahu wataala wato ya karba maka. Shi yasa yace wastaghfir li dhanbika, malam yace fa bada bil ilmi qabla al qawli wal amal, sai wato ya fara da abin da ya shafi ilmi kafin fada da kuma abin da ya shafi aiki. Kinan wannan mas'alori guda hudu sune malam ya ambata mana su anan, cewa mutum ya kamata ya san wannan mas'aloli guda hudu. shine ka san Allah subhanahu wataala, ka san addinin musulunci, ka san addinin musulunci tare da dalili, ka san annabinka, sannan na biyu al'amalu bihi, aiki da ilimin wannan da ka dauka, sannan na uku kira zuwa ga Allah da wannan ilimin da Allah ya baka, sannan kuma ka dauki hakuri akan wato abin da ya shahi wato wannan ilimi. Sai mallam yace ilam rahimakallahu, ka sani Allah subhanahu, kai sani ya kai dan uwa Allah subhanahu wataala ya yi kanka. Kinan mallam ya ƙara yi maka addu'a, yace annahu yajibu alaina ala yajibu annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allamu thalathi hadhihi almasail wal amal bihinna. Wato wajibi ne akan dukkan mutum musulmi ko musulma su san wannan mas'aloli guda uku na usulus salasa da kuma aiki da su. Wajibi ne ka san wannan mas'aloli guda uku kuma kai aiki da su. Abu na farko ma da yace al'ula annallaha khalaqana, ka san da cewa fa Allah subhanahu wataala shi ya halicce mu, Allah subhanahu wataala shi ya halicce ka, babu abinda wato ba Allah ne bai halicce shi. Allahu khaliqu kulli shay'in wa huwa ala kulli shay'in qadir, wato Allah subhanahu wataala shi ya halicci komi da komi. Dalilai sun wuce a lissafa a cikin alqur'ani, huwa alladhi khalaqakum min tinin thumma qada ajala, da fadan Allah subhanahu wataala wa laqad khalaqnakum thumma sawwarnakum wa laqad khalaqnal insana min wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min hama'in masnun wa min ayatihi an khalaqakum min turabin thumma idha antum basharan tantashirun. Da abubuwa dalilai da yawa a cikin alqur'ani suna maka nuni cewa Allah subhanahu wataala shi ya halicce ka. Kai hankali kadai ya kamata ya zamanto ka san cewa akwai wanda ya halicce ka. Ai ba mahaifinka da mahaifiyarka ba suka halicce ka, su wa ya halicce su? Ka duba asali wa aka fara halitta, ko kuma babu ta taba halitta, kinan dole akwai wanda ya halitta. Wanda ya halitta shine Allah subhanahu wataala ya halicci halittu, kuma dukkan abin da ya halitta wato bayin shi. Shi yasa shi kadai ya cancanta wato abauta ma da gaskiya. Shi yasa Allah subhanahu wataala a wata aya yake cewa am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun, sun an halicce su mutane ba tare da wani abu ba, da me aka halicce su? Ai halittar su aka yi, ko kuma su suka halicci kansu? Ai mutum ba shi ba zai ce shi ya halicci kanshi? To Allah subhanahu wataala wato shi ya zamanto shi ne al-khaliqu, kuma sauran talikai su ne al-makhluqu, su ne wato abin halitta. Shi kuma mai halitta shi ne Allah subhanahu wataala. Sannan kuma ka san cewa warazakana, kuma Allah subhanahu wataala shi ya arzuta mu. Dukkan arzikin da kake samu Allah subhanahu wataala ne ya yassara maka ka same shi. Tun lokacin kana cikin mahaifiyarka, cikin hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisul qudsi, yake cewa wa yursalu alaihi almalaku, a cikin hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa yunfakhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat bi katabi rizqihi wa amalihi wa ajalihi wa shaqiyyun aw sa'id. Wato za a yi umarni tun kana cikin mahaifiyarka da wasu kalmomi guda huɗu da wasu abubuwa, arzikinka gabaki ɗaya wanda zaka samu a duniya tun kafin a aike ka, Allah subhanahu wataala ya riga ya kadarta maka abu sai ya same ka da arzikinka. Kuma wallahi ba zaka bar duniyan nan ba dukkan arzikinka sai ka same shi. Sawa'un kai ne ka neme shi, kai gaugawa ka neme shi daga haram, ko kuma ka dau hakuri ka neme shi wato daga halal. Imam Shafi'i yake cewa wa rizquka laysa yanqusuhu ta'anni wa laysa yazidu fi rizqil anaw, wato arzikinka bi asannu batta zamantawa ta jinkirta maka arzikinka. Cewa ni ne na fara kasuwa yau da gobe a hankali ina yi, ba zai zamanto ba arzikinka ya jinkirta. Haka wa laysa yazidu fi rizqil anaw, kace kai ka huto tun daga asuba ba zama ba hudu, baka da lokacin ka tsaya sallah, baka da lokacin ka tsaya kaza, yace kace zai kara maka arzikinka, kai kawai cikin nema kake, wallahi bai ya kara ma arzikinka. Abinda aka kaddarta zai zakka samu, wannan shine zakka samu. Kawai kai menene ake so da kai, ka tashi ka kama sababi. Dan ba zakka zo ba ka zamna kai kulwa zai da ibra, kace a an ce an riga an kaddarta komi, shikenan kawai arzikinka zai zo maka. A dole sai ka samu sababi. Nabi sallallahu alaihi wasallam yake bada misali game da wato irin ruku da sababi, yake cewa ka duba ka ga tsuntsuwa za ta tashi, yake ce ma sahabbai da kuna tawakkuli irin haƙƙin irin yadda ya dace ku yi tawakkali ku yi dogaro ga Allah subhanahu wata'ala. Yace wallahi da Allah subhanahu wata'ala ya azurta ku kamar yadda yake azurta tsuntsuwa a karama a cikin gidansa. Yake cewa bi taqudu himasan wa taruhu bi tara, zaka ga tsuntsuwa ta tashi da sai cikin ta babu komai, ta tashi ta huda, ta tayi neman mi neman abinci, to kinan kai ma ba ta akai ba ka zamana, ba ta akai ba ka tashi kawai kai dogaro ga Allah shikenan wai mun yi tawakkali da Allah subhanahu wata'ala kawai abincin mu zai zo, a'a ka tashi ka huta kai ma ka nema sai ka dawo da arzikin naka. Shine ce taqudu himasan, tana tashi cikin ta babu komai amma ta dawo cikin ta a cike saboda ta tashi ita ma ta tafi nema. To arzikin ka Allah subhanahu wata'ala ya rige ya kadarta ma arzikin ka, kai zaka neme shi kai ko hakuri ka neme shi daga hanyar halal ko kuma ka gaza hakuri ka je ka neme shi wato daga hanyar haramu. Ali ibn Abi Talib an rawaito cewa wani lokaci ya zo masallaci zai shiga yayi nafila ko yayi sallah ne, sai ya ba ma wani a kowa yace ya rike mishi wannan raƙumin nashi, ya je yana sallah da ya idaye ya raya mun mashi idan ya zo zai hunta igiyar dan mai raƙumin nan ya ba ma wannan yaron kyauta ko kuma zai ba shi dirhami guda biyu. Da ya huto yaron ya tsere ya sace mishi igiya, shi kuma da ya ja ya kudurta idan ya huto zai ba shi wannan sakaye, zai ba shi dirhami biyu. Sai ya kirayi wani yace zo da Allah amshi wannan kudin dirhami guda biyu, je ka a kasuwa idan ka ga mai igiya irin ta dar mai raƙumi ka sayo ka kawo mini. Da ya je kuma yaron wancan ya je ya saida ka, sai ya je ya saye ta a wajen wannan da dirhami biyun dai, ka ga ya aka yi dirhamin biyun ce zai samu, amma ta me ya same ta yanzu? Ta haramun da ya yi haƙuri, ta halal zai same ta. To haka dukkan arzikinka sai ya zo maka, ka yi haƙuri ya zo maka daga hanya halal, kawai kan yi ake so ka tashi ka kama sababi, ka tashi ka kama sababi. Ana haƙaitowa da yawa, wasu wani an haƙaito a nan hospital da zandar ma aka yi, wani ya zo da wani marar lafiya aka yi waye gari aka ce ya rasu, ya rasu da dare yana nan, ya ji da dare ya tashi ya ce wani bani kunin shi ya sha, ya miƙo mishi kunin shi ya sha kuma ya koma ya mutu. Da sai aka zo za a ɗauki gawa, wancan ya ƙiriri ce ya ce wallahi bai mutu ba, ya ce saboda da dare shi ya bashi kunin shi ya bashi ya sha, shi kuma Allah ne ya kadarta arzikin shi bai ida ba cinyewa, yasa he da ya shanye wannan arzikin nashi tukun aka ya je koma ga Allah subhanahu wataala aka kai shi aka binne. Wannan haka ne, da yawa zaka yi an ce maka kuma wani yana cin abinci ya rasu, wani abincin ya huddawa kai ba arzikin shi bane, sai huddawa za a yi daga baki shi saboda ba arzikin shi bane ba, Allah bai kadarta ba wannan cikin arzikin shi, to ba ta yanda za a iya shiga tare da shi. Shi yasa arzikinka a duk inda kake wallahi zai zo maka, kawai kai ka kama sababi kuma ka yi haƙuri ya zo maka daga hanyar wato abin da ya shafi halal, kada ka yi gaugawa ya zo maka wato daga hanyar haram. Sai malam yace walam yatrukuna hamlan, Allah da ya halicce mu ya kadarta mana arzikinmu bai bar mu ba kuma hakanan sakake, bai bar mu ba kawai hakanan. Kai yanzu ka yi tunanin cewa a halicci dan adam da aljannu ga baki ne, kawai Allah ya halicce mu haka nan mu zo duniya mu yi abin da muke so, kawai a dai lahira shikenan, hankalinka ma ba zai baka ba. Dole ne Allah subhanahu wataala ya halicce mu da wata manufa, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, Allah yace bai halicci ba aljannu da mutane sai dan su bauta mishi. Shine yace to bal arsala ilayna rasula, Allah sai da ya aiko mana manzanni dan mi dan su koya mana wannan addinin. Manzanni babu al'umma da zata zo face Allah subhanahu wataala sai ya aiko mata wato manzo wanda zai kira su zuwa ga addinin musulunci. Wannan duka manzanni sun zo, Allah subhanahu wataala ya aiko manzanni, kenan dole da Allah subhanahu wataala ya halicce ka, ya halicce ka ne wato dan ka bauta mishi, shi yasa ya aiko maka manzo dan ya koya maka wannan ibada. bai bar ka ba, kuma hakanan nace a halicce ka ka bauta ma Allah subhanahu wataala, shikenan ka je ka yayyumo kowani tunanin ka kace da shi zaka bauta ma Allah, a ba hakanan bane ba. Manzan nan da Allah ya turo ta dalilin shi ne, shi Allah yake ma wahayi, shi Allah ya aiko ma risalar wannan, kenan dole abin da ya shafi karantarwa addini daga hanyar shi ce zaka sani. Batta yiwa ka san karantarwa addini sai daga hanyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama, kenan dole wannan manzo da Allah subhanahu wataala ka bi shi. Shi yasa yace faman ata'ahu dakhala aljanna, dukkan mutumin da ya bi manzan wannan to zai shiga aljanna. Allah yana cewa a cikin ayoyi da dama, wa ati'u Allah wa ati'u ar-rasul, wa ati'u Allah war rasul la'allakum turhamun, wa ati'u Allah wa ati'u ar-rasul. Duk inda Allah subhanahu wataala zaka gani ya kawo biyayya, zai ce ku bi Allah sannan ku bi kuma aiki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Mun gani a satin da ya gabata annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da Musa alaihi salatu wassalam zai zo, babu abin da ya fiye mishi sai dai ya bi wannan shari'a ta addinin musulunci. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba za a samu wani ba yahudi ko ba nasare a wannan lokaci bayan an aiko annabi sallallahu alaihi wasallama, ya mutu yauma yamutu, ya mutu ranar da zai mutu, bai kasance ba akan shari'a annabi sallallahu alaihi wasallam yace wallahi ya kasance dan guda. Shi yasa batta yiwa ka san addinin ka sai ta hanyar karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa yace faman ata'ahu dakhala aljanna wa man asahu dakhala an-nara, wanda ya saba mishi kuma zai shiga wuta. Dukkan wanda ya saba ma annabi sallallahu alaihi wasallam ka gani ta akai dakhala an-nara, ya shiga wuta. Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi yake cewa kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba, dukkan al'umma ta za su shiga aljanna sai wanda yake. Sahabbai suka yi mamaki suka ce ya rasulullah wa man ya aba, ya ma'aikin Allah yanzu wane ne zai kiyaye so ya shiga aljanna? Annabi me yace musu? Man ata'ani dakhala aljanna wa man asani faqad aba, dukkan mutumin da yayi mini biyayya to zai shiga aljanna, dukkan wanda ya saba mini kuma wato zai shiga guda. Ka saba ma annabi sallallahu alaihi wasallama, bakka bin karantarwar shi, bakka bin abin da yazo, kai ka ce ko da Qur'ani kadai zaka yi aiki, ko kuma ka ce a'a da hankalinka da tunaninka da abin da wani yace ba annabi sallallahu alaihi wasallama zaka yi aiki kai addini, to wallahi ana tsoji maka tsoran gobarar tashin alqiyama, ya zamanto kana cikin wa'anda annabi sallallahu alaihi wasallama zai ce suhukan suhukan, ajasu ajasu. Annabi sallallahu alaihi wasallama ran a farfajiya alqiyama yana kira al'umma yana cewa wannan al'umma ta ce su zo su zo su zo su zo, za a tare gungu na wasu al'umma, mala'iku su tsare su. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a bar su wannan al'umma ta ce, mala'iku su ce a'a baka san ba abin da suka zo da shi bayan ka. Annabi ya ce to in haka ne fa suhukan suhukan, ba za su sha tafkin ruwan wato al-haud ba, fa suhukan suhukan, ai nesa da su su je can su je can. To wannan kuma sababin menene yake kawo ma wannan, shine sabawa wato karantarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalili fada Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna rasula fa asa fir'auna rasula fa akhadnahu akhdan wabila, wato Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa lalle mu muka aiko, mun aiko muku manzanni zuwa gare ku masu shaida ne a kanku, ta bayyana da muka aika ma fir'auna manzo shi ne annabi Musa alaihi salatu wassalam, ya ce fa asa fir'auna rasul, fir'auna sai ya saba ma wannan manzan, sai Allah subhanahu wa ta'ala ya kama shi. Saboda dukkan mutumin da ya zamanto ya saba ma annabi sallallahu alaihi wasallama to zai koma ga Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala ya damke shi. Allah yana cewa wa man yushaqiqur rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Nan zamu tsaya da fatan abinda muka fadi daidai, Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu lada, kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.